Podcast.com. Ana yin garagade masoya sun shakuwa ga ango ga amarya kauna barabuwa. Safiya ne tsari ke mama kagin duka duniya mun yi masa godiya da zane yayi zabuwa Shukayo salata kamar da gidayowa Oh yeah.